Lasky Ovista on the beat
ke dan Allah ki gana kanki ga kudi ki bata kanki ki je ki kashi da kawayenki ke wayaya sunanki ta ji dadi tana ya kushi me zaki ci ba nama kuma ba kashi ta ji dadi tana ya kushi me zaki ci ba nama kuma ba kashi tungul 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 inda kai nake to da kai nake kama suna nake sai mu je mu take makiyan mu share su kudaden mu tara su followers mu kara su arewa aita mu ce ko ina za mu je idan na ce sai ku ce tunkwal 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 Allah ki gana kanki ka kudi ki bata kanki ki je ki kashe da kawayenki ke wayaya sunanki ta ji dadi tana ya kushi me zaki ci ba nama kuma ba kashi ta ji dadi tana ya kushi me zaki ci ba nama kuma ba kashi tunkwal 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 tunkwal
sai ana biki ɗan mata suke tunkwal ga sabon rawa shi ake kira tunkwal daga baya ki tashi sama hawani yake canza kala tashi sai tantabara shi yasa aka ce safara safara
ai ku tunkwal yara ai ku a gida mun san tunkwal ni murje ina tunkwal a fagen daka da ki tunkwariya in mata suna tunkwal ya da zane suke kan duyi ke duya taka ki dan tunkwal ko ya ne
ta ji dadi tana ya kushi me zaki ci ba nama kuma ba kashi me zaki ci ba nama kuma ba kashi tunkwal tunkwal